Kuna murna ni ma na murna amarya da angwanta sun zauna kuma ga dangi su ma suna murna kuma da ni da duk wanda ya zauna kuma sun ji inji anguwa da maiya suke da alaka mai kyau ba kanya afaka shi fi sautin wakar nan sanya Atasha, Atasha, so I need to see Atasha, Atasha, don't move far away. Meet Uncle Draco. So yeah, the Amalia, I'm going to. So yeah, yeah, so Bangar Rukini. So yeah, yeah, the Amalia, I'm going to. So yeah, yeah, so Bangar Rukini. Yeah, then I got you with them, Sadia. Say in a gay, send an apple, my eye. Then get in the Sarata, send any more masoi. Away you are, the local machia. So, yeah, so bangar ruji. So, yeah, I'm a team in an army. Then you didn't make it out of an eye, you would have fine. You so, yeah, then you were soon as it came from my mind. Na fada me za ku banto shi soyayya yawa soyayya ita za mu bar wa samari amma kauna sai dai idan an kawo kore ma'ana juna zance da ke gina da wuri dan idan ba aure ta ya za ku zanta wura soyayya so bangaren ruhi ne ayya Sai komai ayo aure idan an gina ta da gaske kware to a bayan aure ai kauna take da farage tunda an girma ya fita lada alkuki
alkuki
soyayya
amarya 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 amarya
yau na kwanto kuwara kan mai wada mai waki da wancan har da ni ina daga zaune to biyo aure dan aure tukun aiki ne kuɗan mata sai ku nemi dan kirki soyayya so bangaren ruhi akwai dama in babu dole a dare ku kai ba ma to za a zo a sadalle ku kai sanya kofar gidan ku ka kulle ta akwai aiki ashe ba ka ba mulki malam soyayya so bangaren ruhi ne
kuna murna
Amarya da angwanta sun zauna kuma ga dangi su ma suna murna kuma da ni da duk wanda ya zauna kuma sun ji inji anguwa da maiya suke da alaka mai kyau ba kanya afaka shi fi sautin wakar nan sanya atasha atasha so a ne zai sanya Atasha, Atasha, don't move far away. Dina puka keke kacheke na,
dina puka keke kacheke na,
dina puka keke kacheke na,
dina puka keke kacheke
na, dina puka dangalawa
kai, dina puka keke kacheke na,
singal kai rishi ya san,
dina puka keke kacheke na,
sura kan mata aure ya amarya,
dina puka keke kacheke
na, ashe duniyar ga kina da yawa
Radin
kiyo duba an tara gayya
da kuka ke kike ce ke na
so ku kan na farin ciki
ne da kuka ke kike ce ke na so
kuka
da kuka ke kike ce ke na so
kuka
da kuka ke kike ce ke na
sin da dai kin san angon kina
ne da kuka ke kike ce ke na
so uwa da kawaye duk suna
nan da kuka ke kike ce ke na
dan kike kuka ba ke bace
da kuka ke kike ce ke na
dan daga nan ba sai jure ba
da kuka ke kike ce ke na
so ganin ki cikin kunci a yau
da kuka ke kike ce ke na
so ganin aure wani ginshiki
da kuka ke kike ce ke na
so da wuri ta so ta kamar ya
da auren na farin ciki
amarya mai ladabi kuma gaji
da auren na farin ciki
zuwa da sanin mai za ta sauya
da auren na farin ciki
amarya duniya yau dai ga maso
da auren na farin ciki
abokan an gome ku
aka shirya
tun dare auren na farin ciki
ne yake ba guru ba bulaya
tun dare auren na farin ciki
na ja kai kyautun a cikin ruwa ya
tun dare auren na farin ciki
aure ne alkairi babu sharri
tun dare auren na farin ciki
mu dinga mai fata amma lamiri
tun dare auren na farin ciki
addu'ar sabon wani dan jariri
tun dare auren na farin ciki
kai karshen sa da gonakin afai
tun dare auren na farin ciki
tun na jawure yar a cikin kirari
tun dare auren na farin ciki
ya Allah ni ma shi na yi wa ku
tun dare auren na farin ciki
ya ga amarya
ga dare auren na farin ciki ne
ya ango
Nake
maka sauye kidan gai da wanda na kalla ko bai bani ba sai war lafza na ni sai dai yin bangan ku ba haba tudda wuri tun da kiyayya ba zan ba ku ba haba soyayya ta ta abirni ko bayan gari haba soyayya ita zan kira da suna dai mai jayayya shi zamu kira hoja ne na fata wata rana na san muku dan gari ma'ana waka ku ce da bare ka ya ku yi
Mixtape Mix.